Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Rundunar 'yan sanda a nan Kano ta mai da martani kan wasiƙan nan da lauyoyi suka rubuta wa hukumar lura da ayyukan 'yan sanda na ƙasa bisa cin zarafi da ake zargin sashin nan 'yan sanda na sasu yake wa al'umma. A yayin da ake ta bikin ranar da ƙasar nan ta samu 'yancin kanta, wani mai sana'ar sarar itace ya ce su fa ba su ga komai ba, wai kunu a makuta. Filin inda ranka ya zanta da wasu mutane waɗanda suka ce ba su da masaniyar wannan biki da ake na ranar samun 'yancin kai a ƙasar nan. Kuma wani abin mamaki shine galibin waɗanda muka yi tattauna da su ba su ma iya taken Najeriya ba. Fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ƙaryata raɗaɗin da ake cewa wai uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta yi yaji. Za kuma mu ƙarƙare da wani bincike da rundunar 'yan sanda ta yi, inda ta gano wata masana'anta ta ce fanar da jarirai siyan ɗaiɗai ko sari a can garin Iko. Za mu ƙarƙare da saƙonnin rayoyinku kamar yadda al'adar shirin inda ranka take.
Sanro uban karbuwa, sanro da mugun hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fitattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shine ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi da wani maganin sauron wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauron, yana nan a kasuwannin ƙasar nan manya da ƙanana, shaguna da supermarket. Don ƙarin bayani a kira nambar waya 0806-79-0087 ko 0700-380-555 domin tunanin maganin sauro. Yi tunanin maganin sauro na wanzan, shi ne zai gamsar da ku.
Na gode da saurara ta da zakuyi matafiya dan aike ne da niki-nikin da kwansa kwanku daga sabuwar tashar tafiye-tafiye da aka yi wa suna Wallfire Transport Limited da ke cikin garin Kanan Dabo. Suna zuwa garuruwan da suka dar da Kano zuwa Lagos, Lagos zuwa Abuja, daga Kaduna zuwa Lagos, Sokoto zuwa Lagos. Sabuwar tashar Wallfire Transport Limited suna zuwa ko ina a duk fadin Najeriya. Motocin su suna dauke da AC da tsayawa domin yin sallah akan lokaci. Dadin dadawa babu attachment da ake kira karere. Tashar Wallfire Transport Limited suna da reshi a garin Lagos Ido Shopping Complex da kuma Abeokuta Expressway Super, hadi da Alaba Bus Stop Layin Gidan Dambe da kuma Kaduna Mando Garage a Sabon Gari New Road Park. Za ku iya samun su a babban ofishin su dake unguwa uku kusa da Dolphin Cafe. Dan karin bayani ku kira lambobin waya 0901-64-36 07 shahararriyar tashar Wallfire Transport Limited.
Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi. Albarka English lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga ƙarfe 6:30 zuwa ƙarfe 8:30 na dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanuwar 'yan kasuwa a ranakun Litinin, Talata da kuma Laraba daga ƙarfe 6:30 na yamma zuwa ƙarfe 8:30 na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo wato daga kai sai malam, sai kuma ajin mata zalla a ranakun Talata da Laraba daga ƙarfe 4 zuwa ƙarfe 6 na yamma. Mun tanadar muku special class masu ɗaukar ɗalibai 20 tip da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu. Za ku iya samu mu kai tsaye domin yankar naku form ɗin a Murtala Suya da ke kan titin Kabuga ko a Huwa Usto da ke kan titin Rijiyar Lemu ko a ofishin mu da ke Gadon Gama Complex, Kabuga Bola Daura da gidan man NNPC ko kuma a lambobin wayar 0803-320-6-1-45 ko a 0803-1-66-22.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ali Abdullah ke muku barka da warhaka, sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. A yau ne ake bikin ranar tunawa da ƙasar nan ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka. A irin wannan rana ce ake bikin tunawa da gudumo da 'yan mazan jiya suka bayar wajen daidaita ƙasar nan da kuma sanya ta akan gwadaban da ya dace. Wakilin mu Salisu Ahmad Gyaranya ya shirya mana wani gagarumin rahoto da majerin sunayen mutanen da suka mulki kasar nan, kama daga mulkin soja har zuwa kan mulkin fararen hula, da ma gagarumin magudumar da suka bayar wajen kai kasar nan kan gwadabe.
To bayan da mulki ya da hannun yan kasa ne aka zabi Sambakar Tafawalewa a matsayin Prime Minister Nigeria na yayin da Dr. Ole na Onisha Dr. Nnamdi Azikiwe ya zamo shugaban kasa wanda ba mai cikakken iko ba. A shekarar 1966 ne aka fara samun juyin mulkin soja na farko wanda General Thompson Aguiyi Ironsi ya zamo shugaban kasa na mulkin soja na farko. Juyin mulkin da ya sanadiyar rasuwar jigajigan yan Nigeria kamar Prime Minister Nigeria Sambakar Tafawalewa, Premier Jihar Arewa Ahmadu Bello Saddawa, Premier Jihar Yamma Chief Samuel Ladoki Akintoye, Ministan Kudi Festus Okoti Ebo da sauransu. Kwanaki 194 bayan tabarbarewar lamuran tsaron kasa, General Yakubu Gawon ya jagoranci kifar da gwamnatin General Ironsi. General Gawon da ya shafe shekaru 1.5 nan ma dai aka sake samun juyin mulkin soja wanda ya kawo General Murtala Ramat Muhammad a fagen mulkin wannan kasa. General Murtala ya tsara tsaron gwamnatinsa ciki har da mai da mulki hannun farahuda, sai dai kuma tafiyar ba ta yi nisa ba sai wasu bujirarin sojoji karkashin bukar suka dinka suka yi yunkurin kifar da gwamnatin. Yunkurin nasu dai da bai yi nasara ba, sai dai yayi silar rasuwar shugaban kasa. Bayan rasuwar shugaban kasa General Murtala ne majalisar koli ta soja ta zabi General Olusegun Obasanjo a matsayin sabon shugaban kasa. Shugaba Obasanjo ya ci gaba da wasu tsare-tsaren da ya gada daga General Murtala ciki har da mai da mulki hannun farahuda, inda a shekarar 1979 General Obasanjo ya mika ragamar mulki ga sabon shugaban kasa Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Alhaji Shehu Shagari ya shafe shekaru 4 da wata uku sai sojoji suka yi juyin mulki. Juyin mulkin da ya kawo Major General Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa. General Buhari ya shafe watanni 20 inda aka sake juyin mulkin soja wanda ya kawo General Ibrahim Badumasi Babangida ya zamo shugaban kasa, inda General Babangida ya shafe shekaru 8. Matakan tsare-tsaren mika mulki hannun farar hula na General Babangida ya cimma tara. A ƙarshe dai ya mika mulki ga gwamnatin rukun ƙwarya ƙarƙashin Chief Ernest Shonekan. Gwamnatin rukun ƙwarya ta shafe kwanaki 80 inda tabarbarewar tsaron ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin rukun ƙwarya ya kawo General Sani Abacha ya dauki ragamar mulkin ƙasa har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa. Bayan rasuwar General Abacha ne majalisar koli ta soja ta zabi General Abdulsalam Abubakar a matsayin sabon shugaban ƙasa. Bayan watanni 10 ne kuma General Abdulsalam ya mika mulki ga sabon shugaban ƙasa na farar hula wato Chief Matthew Olusegun Aremu Obasanjo har zuwa shekaru 8. Daga nan kuma bayan da aka sake zabe a shekara ta 2007, hukumar zabe ta ƙasa ta bayyana Malam Umaru Musa Yar'Adua a matsayin sabon shugaban ƙasa. Malam Umaru Musa ya ci gaba da jagorantar Najeriya ne har zuwa ranar da Allah ya karɓi rayuwarsa, inda aka rantsar da mataimakinsa Dr. Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan a matsayin shugaban ƙasa. Bayan kammala wa'adin ne kuma a shekara ta 2011, Dr. Goodluck Jonathan ya tsaya zabe wanda hukumar zabe ta bayyana nasararsa har zuwa shekara ta 2015, inda shugaban kasa Goodluck ya sake tsaya zabe tare da Muhammadu Buhari. Kuma Muhammadu Buhari ne ya nasara a wannan zabe, wanda kuma shi ke jagorantar Najeriya har zuwa wannan rana ta yau. To ko menene ra'ayin 'yan kasa kan waɗannan shekaru na samun mulkin kai?
Garzala Abdullahi Kofo Wambai, wallahi har gwara abin mu a wajen tura mulkin mallaka su mallake mu, su yi mana bulala 20 da safe, su yi mana 20 da yamma, su ba mu abinci, su ba mu jari.
A gaida Salisu Ahmad Gyaranya. A hannu guda kuma al'umma na ci gaba da kirga ribar da aka samu tun bayan samun yancin kan kasar nan, yau shekaru 59 kenan. Shi ma dai wakilinmu Yusuf Nazaba Ismail ya zanta da wani mutum mai sana'ar faskare mai suna Abdulrahman Kamisu, wanda ya shaida wakilin namu cewar shi fa irin wannan biki da ake na cikar kasar nan shekaru 59 ba fadan talaka ake ba, ana yin sa ne kawai ga wasu shafaffu da mai, inda ce su masu sana'ar faskare babu su a irin wannan rana.
Ko muna faskare itace ne a gidan biredi. Dan yau ni da safe ban ma san yau Independent din ba. Sai da gari waye haka ina ji a labarai, sai yanzu ana cewa yau Independent ake, na ce to abun mamaki muna a kasan ba mu san yau ake mata biki na ta samu yanci ba, saboda mu da ma'anar yancin da mu san shi ba. So sai domin wannan zai saukaka, zai sa ka samu tsayin rayuwa ma, saboda zaka samu lokacin lafiyanka za ta inganta.
Malam Abdulrahman Khamis kenan, wani mai sana'ar sarar itace da yace bai san anayi ba wai kunu a makota. Har ila yau shi ma wakilin Mamina Abdubakar Noma ya zanta da wasu mutane waɗanda suka ce su basu ma san anayi ba, har ma sun ƙara da cewa su abin da ya shafi ƙasar nan ba fa ma duka suka sani ba, ga ta taken Najeriya ya zame musu ƙalubale. Domin koko da wakilin namu ya tambaye su shin za su iya rerawa, ga dai yadda ta kasance.
Ina karanto shi ma ciki bai TV na iya ma gaba daya. Ko na san ana cewa arasko fan fan fan.
Har ila yau wakilin namu ya sake tambayar wani matashi daga cikin waɗannan matasa ko shin zai iya jera sunayen jahohi da manyan biranen su wato state and capital. Nan ma dai wakilin namu ya sake jin tafka tafka kamar haka.
Ta abinci nake ko taken Najeriya 30 da nawa ne to.
Dan Allah ubangiji ya samu dace. To a yayin da ake bikin cikar kasar nan shekaru 50 da sara da samun yancin kai su kuwa al'ummar da ke kasuwanci a kasuwar Ofo Wambai waye gari suka cikin mawuyacin hali maimakon a gansu suna hidima ana dafa shinkafa da wake ana wa wasu sakamakon wannan rana ta yancin kai sai aka hango galibin yan kasuwa sun yi tagumi domin kuwa sun ce bayan da suka shigo kasuwar suka kunna fitilu suka gansu cikin halin dukunonin duhu sakamakon wasu mutane da suka zo a daren jiya suka sace transformer kasuwar wadda ake haskawa domin dai samun hasken wutar lantarki inda galibin yan kasuwar suka shaida wakilin Mamin Abdubaka Noma cewa a jiya sun bar wannan transformer amma yau da safe da aka zo sai aka ga babu transformer lamarin da ya gigita dukkanin al'ummar da ke kasuwanci a wannan kasuwa kamar da al'umma suka shaida wakilin Mamin Abdubaka Noma
sunana Murtala Mukhtar rana tsaka mun zo inda muke yin parking kai garan homa ta wuta transformer kenan wacce aka ajiye domin amfana kowa da kowa an zo an dauke ta
hai da wakilin namu ya tuntubi shugaban wannan kasuwa wato Kabir Abubakar Tsamiya Mariri ko shin tunda su ne shugabanni sun san inda wannan transformer take nan fa Kabir Abubakar din ya bayyana wakilin mu cewa ana zargin wasu marasa kishi da suke da'awar shugabancin kasuwar su aka hada baki da su aka cizgi wannan transformer wai da zumar za a gina rumfuna a inda transformer take
to a dan cikin binciken da muka yi dai mun samu labarin cewa akwai wasu da ake zargi kaddare sun yi fatocin wannan transformer
to abin da tambaya anan shine shin wai idan an cire wannan transformer ina za a kai ta ƙara dasa ta shin za a kai ta kan rumfar wani ne a dora ko kuma kan biye ne za a hawa dora ta akwai da tarin kalubale wanda idan mai sauraro yana biye da mu insha Allah za mu warware kuma wannan kasuwa dai mai sauraro ya san ita ce kasuwar da ta sha wahala inda ta zama taniyar tatsa ga wasu mutane marasa kishi to dan haka zamu jingine magana ana kuma anan gaba kadan zamu ji ta bakin hukumar rarraba hasken wutar lantarki da ma karamar hukumar birni tunda dai wannan kasuwa a karkashin ta take dan jin ko ina wannan transformer ta shiga rundunar yan sanda anan Kano ta maida martani kan wata kunshin wasika da wasu lauyoyi suka rubuta inda suka rubuta wa hukumar lura da ayyukan yan sanda ta kasa wato police service commission da kuma fadar shugaban kasa har ma da dukkanin bangarorin sha'anin tsaron kasar nan inda suke kira da babban murya suke kuma kira da gaggawa kan a zo a bincika al'amuran yan sandan SARS da ke nan Kano inda kunshin takardar ta bayyana cewa ana zargin sashin kula da manyan laifuka da kuma abin da ya shafi fashi da makami wato SARS da wuce makadi da rawa wajen zargin cin zarafin dan adam musamman ma idan ana zargin sa inda kunshin takardar ya bada misali da wani matashi mai suna Baffa da ake zargin sashin SARS din yayi masa wani cin zarafi har ta kai ya rasa ransa lamarin da ya sanya waɗannan lauyoyi karkashin jagorancin Abba Hikima suka rubuta wannan takarda suna kuma yin korafi kan wannan cin zarafi da ake zargin yan sandan SARS suke yi a jihar Kano to a jiya dai mun yi kokarin jin ta bakin kakakin rundunar yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kan kunshin wannan takarda jiya dai bamu samu dama ba amma a yau mun santa da DSP Abdullahi Haruna Kiyawa wanda yace ba su da masaniyar rubuta wannan takarda domin kuwa kai zuwa yanzu ba a ba su kofin wannan takarda gare su ba dan haka ba san da kunshin wannan takarda ba sannan kuma yace wannan bangare na SARS suna aikin su yanda ya kamata ba kuma tare da cin zarafin mutane ba a cewar sa
ba ma dukan kowa ba ma taba kowa kamar yadda doka take muna neman mutane mun same su masu laifi ne bincike su kamar yadda doka ta nuna sannan kuma duk wanda muka samu da laifi mu gurfana da su a gaban shari'a mu ba mu da masaniya ba akai amma tabbas wannan ba zai hana mu ci gaba da aiki ba
kakakin rundunar yan sandan jihar Kano kenan DSP Abdullahi Haruna Kiyawa Allah ubangiji ka kawo karshen cin zarafi da kuma musgunawa da ake samu tsakanin al'umma a jihar Kano da ma kasa baki daya Can kuwa daga unguwar Tudun Maliki makarantar tarbiyatul Islam ce ta yi bikin yayi dalibai wakilin Mamin Abdubaka Noma yana da cigaban labari da ma sauran wasu labaran da suka faru
an gabatar da saukar karatun Alkur'ani ne na dalibai 26 a harabar makarantar tarbiyatul Islamiyya dake unguwar Tudun Maliki shugaban makarantar wato Hajji Hafsat Aminu ta yi karin haske bayan kammala saukar
alhamdulillah wayannan yara sune na 17 a yara ubangiji Allah ya kara taimakon mu Allah ya kashe ma hanyar Qur'ani Allah ya sa Qur'ani cece mu
Injiniya Kamilu Sale shine shugaban shirye-shiryen taron. Ya gode wa al'ummar da suka taimaka wajen samun nasarar saukar da aka gudanar.
Muna mika godiya ga Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala da ya nuna mana wannan rana da aka yi wannan taro lafiya aka gama lafiya.
A gaida baka noma. Kafin mu je ga teburin yan talla gargashin Malam Aminu Bello, bari mu gayyato Amina Hamisu Isa wacce ita ce ta leka dandalin mu na sada zumunta na Facebook, da kuma dan abin da ta tsakuro mana.
A rayin Sadiq Sani Sadiq Abubakar cewa yake, a gaskiya ina matukar mamakin abubuwan da suke faruwa, inda imani duk talaucin ka ba zaka kashe mutun dan uwanka musulmi saboda wasu ɗan kuɗi ba, kai baka tunanin cewar zaka iya mutuwa a kowane lokaci. Sai rayin Amina Muhammad Sani da tace, a gaskiya sai mun gyara halayyar mu tare da mu'amala kamar yadda musulunci yace, sannan zamu samu al'umma ta gyaru. Dole ne mu kula tare da kare haƙƙin makotaka domin mu gudu tare mu tsira tare.
To gaida Amina Hamisu Isa. Masu sauraro shirin Inda Ranka Kuke Saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Kai, a'a, wannan wata irin ashana ce ta kestuta kestuwa.
Assalamu alaikum, ina amaryar ne, tun daga gidana nake jiyo ki.
Ashana ce aka siyo min da na kesta sai kan ya murmushe, in na kesta sau biyu sau uku sai kwalin ya laushi ya lankwami.
A'aha, yo, wannan ina za ta yi wani karko. Ga ashana gangariya one horse, wato ashana mai doki wadda aka inganta ta, ga kwalinta mai kwari, baya sadewa bare yayi laushi. In gogoda
hakika kin san sirrukan kayan amfanin gida da dama.
Wannan tsohon kwalin ashana mai doki ne da ya kare na bude sabo, sai na debo miki kadan daga cikin tsinkayen ashanar na zuba miki a ciki, dan haka ajiye ki cigaba da amfani da shi.
Ai kuwa mai gida yana dawowa, zan fada masa ya siyo mana one horse matches ashana mai doki domin karkwanta.
Ana samun ashana mai doki a gurin dillalanta Tijani and Tijani Nigeria Limited, Amir Investment da Mazaf Mini Depot, dukkan su a kasuwar Singa da kuma sauran kasuwanni, shaguna da gurin Entebbe.
Alƙalami kai yafi ta gobe.
Alƙalam International College Kano.
Kwarai Umma Katiti, makarantar tasha bamban da sauran, tana da bangaren ilimin zamani zalla da na ilimin addini tsantsagoro, da bangaren yini na yara naziri daga karfe 7:30 na safe zuwa 5:30 na yamma tun aure.
Bangaren naziri da primary suna da garabatsar rijista kula da lafiya, littattafan rubutu, biro da pencil duk a kyauta, littattafan karatu da kuɗin makaranta kawai iyaye za su biya.
Akwai ƙwararrun malamai koyar da Turanci, zanzan, ilimin kwamfuta da Larabci, tafizin Qur'ani da bawa yara ingantacciyar tarbiyya.
Za a iya samun form na shiga makarantar Alƙalam kyauta a yanzu haka a makarantar da ke tukuntawa bayan gidan radio kan titin Sabuwar Gandu a Kano. Lambar waya 0803272371 da 0803260980.
Makarantar Alƙalam International College ita ce ta dace da ilimin ƴaƴan ku.
Bishop, zamu je kawai mu siyo kifi, sannan kifaye kala kala kuma ga sauki.
Ha jama'a, yanzu kam lokaci yayi da za ku bude kunnuwanku, ga dan aiki zai sanar da ku cewa an bude katafaren wajen sai da kifaye da aka yi wa suna The Fish Shop. Hakika sun zo muku da kala-kalar kifaye na kasar waje, gwari-gwari, akwai balaraban kifi da baturen kifi. The Fish Shop suna da manya-manyan kifaye, emana girman wani kifin ya kai girman ja riri. Bayan haka suna sai da sauran halittu na ruwa. Ya ku matan gida, ku gaya wa mazajenku su siyo muku kifi a The Fish Shop domin gyara miyarku. Adireshin su yana nan a nan Babakwai, Prime Pub Complex, kusa da mahadar a Dobayar Mall, wato ShopRite, akan titin zuwa gidan zu. Dan karin bayani ku kira su akan lambar waya 0902981079. A zancen karshe dan aike ya isar da sakonsa daga kamfanin sai da kifi The Fish Shop.
Aikin karatan kai mara tsoro ga rana.
Assalamu alaikum jama'a, ga wani sako daga hukumar hana fasa kwabri ta kasa, wato hukumar custom. Babu shakka dokar hukumar custom na hana shigo da duk wani nau'in albarkatun noma daga kasashen waje doka ce da ta zama tilas, musamman in aka yi la'akari da yadda harkokin smuggle ta zama ruwan dare, wanda hakan ya ba wasu marasa kishi da bata gari damar safarar makamai wanda ake amfani da su wurin haddasa fitintunu a kasar. Hukumar na kira ga jama'a da su bata hadin kai ta hanyar rahotannin duk wani maras kishin kasa kasa da aka lura yana matattalin arzikin kasa zagon kasa ta hanyar fasa kwabri ko shigo da kaya ba bisa ka'ida ba. Mutuna jama'a mai gunu a gindi baya kai gudunmuwar gobara. Jama'a muyi hattara. Wannan sako ne daga hukumar hana fasa kwabri ta kasa, wato hukumar Kwast.
To madalla. Ita kuwa wata unguwar Zoma mai suna Tambayi ta tsinci talatar ta a Laraba sakamakon zargin karbar haihuwa. Wacce ake zargin an yi yunkurin cefar da wannan jariri da wata matashiya mai suna Fatima Suleiman Kujama ta haifa ba ta hanyar aure ba, akan kuɗi naira 70,000. A cewar wata majiya da ke yankin Hotora Kujama da ke nan birnin Kano, ta shaida wakilin Abba Isa Muhammad cewar zuwa yanzu ƴan unguwa sun tashi cinikin da ake zargin an kulla shi a boye ta hanyar tsegunta mahukunta. Har ma 'yan sanda sun baza komarsu suna ta zabarin waɗanda ake zargi. Sai dai mahaifiyar budurwar mai suna Adamu Suleiman ta ce kyauta fa aka yi da wacce sanɓaleliyar jaririya ga wata mata mai suna Khadija Usman da bata taɓa haihuwa ba. Wakilin mu Abba Isa Muhammad ya zanta da kakakin nan 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa wanda ya ƙara haske kan wannan kitimulli.
Da ita wacce ta haifi jaririya mai suna Fatima Suleiman, da mahaifiyarta da ta dauki jaririyar ta kaiwa wacce ita mai suna Adamu Suleiman, tare da unguwar ma wacce ta karba haihuwar mai suna Tambayi Sani, yar unguwar kawon Alhaji Sani, duka suna hannun yan sanda. Mai girma kwamishinan yan sandan jihar Kano CP Ahmad Iliyasu ya ba da umarni yanzu za a dawo da wannan bincike sashen bincike da ke nan Banfai CID domin a fada da bincike.
Filin inda ranka ya karɓi takardar wani mutum mai suna Ismaila Shamsu wanda yake fama da ciwon kunni, hatta kai wani abu ne yake doyi daga kunnansa idan ya bude. Haka ne sanya mahukunta a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ke neman naira 45,000 domin yi masa gwaje-gwaje da kuma magani. Har ila filin inda ranka ya karɓi takardar Umma Shehu Danbatta mai fama da karaya a cinya, inda mahukunta a asibitin kashi na Dala ke neman naira 300,000 da doriya a matsayin kuɗin da za su yi mata aiki.
Alhaji Ibrahim Lawal Ansons suna da kabit mai kwari laushi ga ƙarfi sosai sosai.
Tabbas hakika kowace uwar gida da amarya tana so a zo a iske ta, ta malale kafet ɗinta a tsakar falanta yadda ko baki ta yi ba ta da fargabar cewa su zauna akan kafet ɗin. To idan kina so ki kasance a cikin jerin matan da suka samu kafet masu kyau, kawai ku zabura izuwa shimfiɗe ɗin kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons don samo kafet nau'in su Saudiya kafet, Toki kafet, Iranian kafet, Chinese kafet gaba ɗaya a kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited. Kamfanin na lale marhabin da masu siyan ɗaiɗai ko sari. Adireshin su yana nan a namba 9 kan titin Ibrahim Tire Road kusa da Fly Over. Domin neman ƙarin bayani ku kira 0803357511 da kuma 0707526599. Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited suna da carpet iri-iri wanda kuke so.
Ki bani number kin ga sai na kira ki a waya ni da ke mu je to bless photo.
Kawata ina zuwa haka daga sefa man sauri kike.
Makarantar koyon kwalliya wato make up zani.
Amma ko ki sanar da ni ni ma na shiga?
To albishirinki da ke da sauran mata masu son dogaro da kansu. Shahararriyar makarantar nan ta koyar da kwalliyar mata. Wato Tubulus Make Up School ne. Za su koyar da mata guda 100 yadda ake yin kwalliyar zamani da yadda ake daurin dan kwalin amare na tsahon kwana 7.
To nawa ne kudin da zan biya?
Kin ga kudin form kawai zaki biya naira 300,000. Kacal
kai ni ma da sauran kawaye na zamu garzaya Tubulus Make Up School domin mu mallaki namu form din.
Wani abin sha'awar ma shine Nasmomi Foundation ne suka dauki nauyin shirin. Maza ku garzaya Tubulus Make Up School da Alhamsat Towa ofishin su na number B35 B48 domin mallakar naku form din akan kuɗi naira 300,000. Kacal da zarar kun gama za a ba ku shaidar kammalawa wato certificate. Don ƙarin bayani a kira 0703-0703-63-6 ko 0900-75-75-22.
Ke mu je to bless photo.
Kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko ko makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai? To jama'ar Kano albishirin ku, ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira. Ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauƙi da mutum zai sauke application a wayarsa, domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake, a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa. Zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger. Wani abun burgewa shine dan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin Mira ka je ka karba garin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ɗan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android a Application Store Aware iPhone sai a rubuta Mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take Mira sifuri a sauƙaƙe
ke da zuwa makaranta
mai gida wai wata makaranta ya kamata mu kai ƴaƴanmu domin su haddace alƙur'ani
sabuwar makarantar nan mana mai suna Maka Integrated Islamic Montessori
to ko me yasa zamu kai su wannan makaranta
saboda makaranta ce da take daukar yara ƴan shekara 2 zuwa 6 su kuma horas da su karatun alƙur'ani kuma suna da bangaren tafis suna da tsantsar kayan aiki da ƙwararrun malamai za su bai ƴaƴanku ilimin karatun alƙur'ani mai girma
Maka Integrated Islamic Montessori suna koyar da dukkanin yaran da kwakwalwarsu ta gaza daukar karatu ta hanya mafi sauki
ko kasashen da suka ci gaba irin su Saudi Arabia da Ingila da Malaysia da dai sauransu suna amfani da irin hanyoyin da Maka Integrated Islamic Montessori suke amfani da su wajen koya wa yara karatu
Maka Integrated Islamic Montessori
muna nan a lamba 7 Kabuga kan titin zuwa Jami'ar Northwest kusa da makarantar Horas da Custom a Kano
ko kuma ka tuntubi wannan number waya kamar haka 07-330-2970
taken mu shine yara muke baiwa kulawa a farko
ga kuma kudin makarantar mu da sauki kwasha-kwasha
Tika riga kuma a nan shirin na inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri nasu da Salisu Zango Amina Abdu Baka Noma da Yakubu Musa Kanwa sai kuma Amina Hamisu Isa Abrahaman Hamisu na Madina da taimakon Inusa Muhammad Tukuntawa Jingas suka sarrafa na'ura domin sada ni da ku ni kuma Yusuf Ala Abdalla nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh